ya kasuwa kullun gulu fito ga wuta shirin baci ba 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 raban kwano bai nisa ko ya je sama zai dawo
Okay.
kaji bai saba ba. Ya kasuwar, how my kid now?